Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da koniya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Wasu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmu si garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 5 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta kafa kwamitin bincike kan fasigidan yari da aka yi a Minna. Za kuma a ji cewa rundunar sojan Najeriya na zargin kungiyar rajin yancin dan adam ta Amnesty International da neman hana ta samun kayan yaki. To sai dai Amnesty din na cewa
mu bamu taba cewa karar a saidawa Najeriya makamai ba, to menene zamu ribata da shi idan ba a saida musu makamai ba?
Za a ji nasiha albarkacin watan Ramadan kamar kowace ranar Talata. Baba Yaku Makeri na tafi da shirin sana'a dawo lafiya. Sulaiman Munabarmu kuma zai gabatar da sharhin jaridun Jamhuriyar Niger. Akwai kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Wani harin sama da jiragen yakin Amurka suka kai a ranar Asabar a Somalia ya halaka mayakan Al-Shabaab 27 a cewar rundunar dakarun Amurka da ke shiyar Afirka. Rundunar ta bayyana hakan ne a sakon Twitter, tana mai cewa harin an kai shi ne tare da haɗin gwiwar gwamnatin Somalia a Busoso da ke wata jiha mai kwaikwayon yancin gashin kai. A cewar rundunar ta Amurka ba a kashe farar hula kuɗi a harin ba. Har-haren Amurkan a cewata na kaikaitar sansanonin da ake horar da mayakan kungiyar da kuma maboyarsu a baki ɗayan ƙasar ta Somalia da kuma yankin. A da ranar Alhamis din ta gabata wani harin saman da Amurkan ta kai na daban akan mayakan na Al-Shabaab ya halaka mutum 12 a can kudancin Mogadishu. Harin ranar Asabar na zuwa ne bayan da mayakan na Al-Shabaab suka kai wani samame a wani sansanin soji a Puntland, inda suka yi ikirarin kashe sojoji 5 kana suka ce sun jikkata wasu 7 tare da lalata kayayyakin sojin ƙasar ta Somalia. Wani mai bincike kan haƙƙin ɗan adam a Majalisar Ɗinkin Duniya ya gano cewa tsare-tsaren da gwamnatin shugaba Trump ke amfani da su wajen gudanar da harkokin mulki na ya ƙara jefa Amurkawa cikin ƙangin talauci. Ofishin haƙƙin ɗan adam a Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin ya ce Philip Alston, wanda jami'i ne na musamman mai ɗauko rahoto kan batutuwan da suka shafi tsananin talauci, ya kwashe watanni yana ziyartar wasu sassan Amurka, ya kuma hada wani rahoto kan yadda gwamnatocin da suka gabata suka bar jama'ar kasar cikin halin kunci. Yayin da yake shirin gabatar da rahoton a gaban majalisar a wata mai zuwa, Alston ya kalubalanci gwamnatin shugaba Trump kan matakin da ta dauka na rage kudaden haraji, matakin da yace ya baiwa masu hannu da shuni da manyan kamfanoni garabasa, ya kuma kuntatawa talakawa. Shi dai Alston ya ziyarci yankunan marasa galihu a Alabama, California, Georgia, Puerto Rico, West Virginia da kuma nan Washington DC. Sai dai a jiya Litinin wani jami'in da ke wakiltar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva ya ce gwamnatin ta Trump ta dukufa ne wajen samarwa da daukacin jama'ar kasar hanyoyin samun kudaden shiga. A yau Talata, Majalisar Ɗinkin Duniya tare da haɗin gwiwar kungiyoyin duniya masu kare muhalli za su kaddamar da wani shiri na yaƙi da yadda leda da robobi ke lalata muhalli, wanda suka yi wa take da Big Plastic Pollution a Turance. Za a kaddamar da shiri ne yayin da a yau za a yi bikin ranar muhalli ta duniya. A cewar hukumomin da ke kula da tekuna, akalla 10 miliyan 8 na leda da robobi ne ke shiga cikin teku a duk shekara, adadin da ke karuwa akan 10 miliyan 150 na leda da ke cikin tekun. A haka ma kiyasin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya kai 10 miliyan 13 na ledodi da ke karewa a cikin teku a duk shekara. Wani rahoto da hukumomin da ke kula da teku suka fitar a bara ya nuna cewa China, Indonesia da Philippines da Thailand da kuma Vietnam sun fi sauran kasashen duniya zubar da leda. Sai dai rahoton Hailawa ya ce matsalar ba ta tsaya a nahiyar Asia kaɗai ba, domin Amurka ma na zubar da 10 miliyan 33 na leda, wanda kashi 10 cikin wannan adadi ake sarrafa shi zuwa wani abin amfani. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce kusan rabin adadin yara da suka isa zuwa makaranta a Afghanistan wato kusan miliyan 4 kenan ba sa zuwa makaranta saboda rikice-rikicen da ƙasar ke fama da su sakamakon wannan bincike wanda aka fitar da shi a wani sabon rahoto na nuni da irin kuma bayan da ƙasar ke ci gaba da fuskanta rabon da aga wannan yawan adadi na yaran da suka ba sa zuwa makaranta tun a shekarar 2002 wato jim kadan bayan da aka kawar da kungiyar Taliban yayin wata ganawa da ta yi da manema labarai director UNICEF Henrietta Fore ta ce idan yara mata da maza suka fita a makaranta yana da matukar wahala su sake komawa nazarin da aka yi ya nuna cewa al'adar aurar da kananan yara mata shine dalili na biyu a jerin dalilan da ke sa mata suke fita a makarantu sai dai wani labari mai faranta rai da binciken ya gano shine adadin masu fita a makarantar yakan ragu idan har suka riga suka fara makarantar
To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji gwamnatin Najeriya ta kafa kwamitin bincike kan fasa gidan yarin da aka yi a Muna jihar Niger. Mustafa Nasir Batsari gare ka.
Gwamnatin Najeriya ta kafa kwamiti da zai bincike akan harin da wasu ‘yan bindiga suka kaiwa sabon gidan yarin Mina a ranar Lahadin nan da ta gabata. Ministan cikin gida a Najeriya Abrahaman Dambazau wanda ya ziyarci gidan yarin a ranar Litinin din nan ya ce sun zo ne domin duba abin da ya faru. Domin daukar matakin hana sake faruwar irin wannan al'amari sannan yayi karin haske akan abin da ya faru
210 prisoners escaped hopefully within the next few days
yace prisononi 110 ne suka tsere a lokacin harin kuma muna fatar nan da yan kwanaki zamu dawo da su kawowa yanzu ma mun sake kamo kimanin 30 Tawagar ministan dai ta hada da shugaban hukumar gidajen yarin Najeriya Jafaru Ahmad ga kuma abin da yake cewa
our facility was attacked by men and
yace an kai mana hari tare da kayayyakin mu amma bincike ne zai nuna cewa maharan ko su nawa ne ya aka yi suka samu damar shiga gidan yarin a ina ne muka samu kasawa domin ya zama darasi a wajen mu ta yadda hakan ba za ta sake faruwa ba gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta damu ainin akan wannan hari da aka kai ma gidan yarin kuma za ta bada gudunmuwar da ya kamata domin kara tsaurara tsaro a wajen inji gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello yace abin da ya faru ya riga ya faru kuma da izinin Allah hakan ba za ta sake faruwa ba sannan yace gwamnatin jihar Niger za ta yi iya abinda za ta iya yi wajen baiwa gwamnatin tarayyar gudunmuwa ta yadda lamarin zai zo da sauki Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
ga kadda kuli kuli sun daza ga duniya ta haihuwanin rungume
to a gaida Mustafa kafin mu ci gaba a saurari wannan bahaushen na Sudan
Yeah. da gurin yan uwa sun karbe ni da hannu biyu da yaddar Allah gani nan zuwa da yaddar Allah gani nan zuwa She zanjani Nigeria yo she zanjani Kano yo she zanjani Babangida Nigeria na gaida Babangida yo she zanjani Babangida Nigeria na gaida Babangida dan hawani jirgin ruwa kuma ban hawani jirgin dama da mota ta zana zone kike wa motar yayi da mota ta zana zone kike wa motar yayi ban shamfura ban cingoro kuma gahwa kuma shayi ban shamfura ban cingoro kuma gahwa kuma shayi shayi
To a gai sheka kai ma yanzu kuma bari mu buga birnin tarihin Najeriya Abuja inda rundunar sojan Najeriya ke zargin kungiyar rajin yancin dan adam ta Amnesty International da yin mata kafar ungulu a kokarin ta na neman kayan yaki zargin da kungiyar ta musanta Hassan Maina kaina gare ka.
What the US government have agreed to do is to sell us weapons, and that is what we never had before.
Kakakin headquarter rundunar tsaron Najeriya kenan Brigadier General John Agim ke bayyana mana cewa yanzu da gwamnatin Amurka ta aminta za ta saidawa Najeriya makamai da cigaban da a baya ba a samu ba, sai gashi kungiyar Amnesty International sai kakalakakalan neman laifin sojoji take yi don tabbatar da ba a saida mana da makaman ba. Bari in baka misali dan kadan. A shekarun 2013 zuwa 2014 Amnesty International ta ayyana cewa mu sojojin Najeriya muna take haƙƙin bil'adama, al'amarin da yasa Amurka ta soke tare da haramta saida mana da makamai. Kazalika cikin wannan shekara da Amurka ta yadda za ta saida mana da makamai, Amnesty International ta yi fito da rahotanni iri-iri kusan kowane wata inda take batanci ga sojojin Najeriya. Abinda kawai Amnesty ke so shine daga mun tabbata cikin tashin hankali da rikice-rikice ba sa neman jin ta bakin mu. Wani lokaci ma headquarter tsaron Najeriya daga bakinka muke jin irin waɗannan shiririta na Amnesty International. Shin ka ma san nawa ne komandojin mu waɗanda ɗan asalin shiyar arewa maso gabashin Najeriya ne?
Do you know how many of our commanders are from the northeast?
Kalaman kakakin headquarter tsaron Najeriya kenan. Malam Isa Sanusi shine kakakin kungiyar na Amnesty International.
Mu bamu taba cewa karar a saida wa Najeriya makamai ba, to menene zamu ribata da shi idan ba a saida musu makamai ba? Ya kamata mutane su sani akan cewa fa wannan kungiya ta kare haƙƙin bil'adama kungiya ce da take aiki a kasashe 159.
Eh, amma abinda shi General Azim ke cewa shine duk lokacin da kuka samu wani abu da sojan Najeriya suke nawan da ba daidai ba, ku taba zuwa kun yi magana da su akan cewa ga abinda suka yi. Shi da kansa ya ga min cewa rundunar tsaron Najeriya wani lokacin ma maganganun da ake cewa sun yi din daga bakin mu suke ji la. Me yasa ba ku tuntu kan su kafin ku sake labarin ga yan jarida?
Duk rahoton da za mu yi kafin mu fitar da shi ko mu kai ga jama'a sai mun rubuta musu wasiƙa, amma ba su taɓa amsa wasiƙar mu ba. Idan ma ana cikin rikici a ƙasa, babu wanda yake shan wahala irin talaka wanda ba shi da kariya. Ba yaki ake ba, komai ake yi, dole ne a kare haƙƙin ɗan adam, domin yakin da su sojojin suke yi ai suna yi ne saboda mutane su zauna lafiya.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Lagon na garawa ga yaƙi, soja birgiman hanka ka kowa ga bakin.
Wani haka yake kuma a gaida Hassan, yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan.
Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Jama'a assalamu alaikum, ni ne Sunusi Ahmad Kutama. Ubangiji yana cewa ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana, wato kai kira zuwa ga tabbakin ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ku wadanda kuka ji tsoron Allah, ku faɗi magana mai kyau madaidaiciya. A lokacin da Allah ya aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna, sai da ya ce masa da shi da annabi Haruna cewa ku gaya masa magana mai taushi, ko cewa shi zai ji tsoron Allah ko kuma ya wastu. Kace wa qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina istafa Allahu khairun amma tushrikun afala tatazakkarun afala tattaqun afala tu'minun inna Allaha ni'ma izukum bi. Godiya ta tabbata ga Allah, gaisuwa ta tabbata ga bayansa da ya zaba. Shin ubangiji ne yafi ko ku abin tarayya ku? Yanzu ba ku ji tsoron Allah ba, ba ku wa'azatu ba, ba ku yi imani ba, lalle Allah wa'azin da yake muku yayi dadi. Sadaqallahul azim.
To, da fatan an amfana. Yanzu kuma ga babu makeri da shiri na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na Adawo Lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka alƙawarta muku a makon da ya gabata, a yau shirin namu zai leƙa ne a jamhuriyar Niger, inda wata kungiya mai zaman kanta ta Fonde Mabori ta yi wani bayani akan matsayin ƙasar wurin yawan hatsarin mota a nahiyar Afirka. Wakilinmu a birnin Yamai, Suleiman Muni Barma, ya tattauna da babban jami'in kungiyar Aliyu Umaru, wanda yake tsoron laifin ba da izinin tuki ga waɗanda ba su cancanta ba akan gwamnati. Ga dai hirar tasu
da aka yi bincike cikin ƙasashen na Afirka, babu ƙasar da akwai accident da yawa kamar Niger. Tunda abunda yana ba mu tausayi, Niger ba mu da motoci da yawa, kuma nan ne in an samu hasarin motoci akwai mutane da yawa da suna mutu. Menene yana kawo wannan? To, hanyoyi a wasu lokaci ba su da kyau, motoci ba su da kyau, amma matsala a wajen mutane ne. Mutane ba su da hankuri, mutane ne suna tuki da yawa. Tunda cikin gari ya kamata a tuka motoci sannu-sannu, aka ce ba mu da izinin cikin gari mu gudu mu fi kamar vitesse 50. To, amma mutane sun suna gudu cikin gari ma kamar mahaukaci ne. Akwai hanyoyi bisa kan akwai makaranta yara kuma. Ya kamata in kuna gudu bisa kan wannan anguwa, ya kamata ku tuka sannu-sannu, amma mutane ba su da hankuri, ba su da tausayi. Tunda sai ku gani cikin circulation wanda yana cikin telem kankanin mota, sai ya ce zai kara da su, ana gudu da vitesse, kuma babu control technique.
Gudu ya yi yawa kuma ba bincike motoci.
Ba bincike motoci. In babu bincike, baka san motan ka yana da lafiya ko bai da lafiya, sai ka take ka dauka shi. Wannan matsala babban matsala ne. Kuma matasa, tunda matasa ne suna mutu da yawa cikin hasarin motoci, matasa ba su da experience. Kuma permit ɗin nan na sabon permit da aka kawo, wannan code ba code bane. Kawai permit da kashe mutane ne ana nan ba matasa. Tunda masololi ba wajen protocol ne, masololi wajen gwamnati ne. Tunda gwamnati ne ya kawo reform, ya ce zai kawo sabon code. Wannan code bai da kyau. Tunda matasa da yawa suna da permit, amma in ka tambaye su wasu fano ba su san shi ba. Tunda in kana gudu kai da fano ne kuna magana, ko shekaran jiya makaji can bakin sojawa aka kashe wani taximan ba, tunda ya tayi ya saya wurin da bai kamata ya saya ba. Tunda fano ne yana magana, fano ne zai baka izini ka saya ko kaka saya. To, ya tayi ya saya, soja ya dauka bindigar shi ya buga shi. Wanga masalolin code ne ya kawo shi. Kuma mutane suna gudu, suna da salula. Ina ne kana iya ka tuka mota, kana telefoni? Bai yiwa. To, kun gani ya kamata gwamnati ta dauka mataki. Tunda mutane da suna nan mutu ba dabbobi ne, mutane ne kina a kula da su. Kuma matasa ne, in ayi disai matasa da yawa su ne suna mutu cikin accident, wanga bai kamata ba.
A bangaren jama'a, kana ganin kamar rashin mutunta ka'idodin tuki suke kawo hatsarin da ake yawan fuskanta?
Ni a gani na dai halin mutane ne, halin mutane. Tunda in kun tayi a kasan kamar America, motan na America sun kai duk Nigerian, amma ba gani accident kamar haka. Mutane in ka dauka jiya ba ka dauka mota. tunda in ka dauka jiya ka dauka mota kamar ana yi shi nan ga director police zai suka ka gaban juju amma nan ga ba yi shi ya kamata justice ma ya buga tunda mu muna kawo horo amma bai sa ya kamata gwamnati ma ya buga wanda ya dauka mota bai da farni ya ta ya kashe da mutane ya kamata alike shi mana in alike shi wancan bai yi shi wanda ya dauka jiya ya ta ya kashe mutane in alike shi wancan kafin ya dauka mota sai ya yi lisai ko ba haka ba to kenan wannan du masalolin nan Niger da ba kasa ne mai tanoci kuma aksinan yana kawo talauci da yawa cikin fami tunda père de famille kamar haka wanda yana kula da du fami iya mutu cikin accident sai duk fami ya zama cikin talauci kenan mutane su tai da hankali su ji tausayi kuma kun da laru in ayi respectation shi to wallahi mun huta accident sai a rage shi
nan kana nufin kamar yawan hatsari yana haddasa koma baya ga cigaban kasa
eh mana arzikin kasa shine mutane arzikin kasa shine matasa to kasan da durrana da kaji ta sai kaji wani matasa ya mutu cikin accident banna ne mana wane ne zai jira kasa in babu matasa kenan ya kamata gwamnati ya doka mataki tunda in ai lissafi ma kudin da ana sa cikin accident yafi kaman aid public or development kaman kudin da nasaru suna baka san mu yafi wanga kenan babban kudi ne ana sa babban kudi kuma akwai mutane da yawa da suna rasa aikin su tunda akwai wani diyanka da ya samu accident babu wanda zai kula da shi dole ka tai ka zamna lokacin da mun tayi visit a hospital national mun ga wani uwayen diyan shi chauffeur ne na cikin wani company da transport da ya samu accident aka hidda mishi kaha guda uwarta yana aiki ne dole sai ta dauka retreat anticipate ta zo ta zamna ta kula da diyan shi tunda matan wannan chauffeur shi ya tai tunda aka hidda mishi kawa ta fita ta bar shi
anan ne kuma zamu ji tsaya a wannan hirar mu ci gaba da ita a mako mai zuwa a madadin wakilin musulmin muni barma da bakonsa Aliyu Umaru na kungiyar Fanda Mabori da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to a gaishe ka yanzu kuma ga Sule Barma da sharhin jaridun Jamhuriyar Niger
zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lankitor wacce ta ruwaito cewa kasar Cameroon ta fara murnar zaben da hukumomin Niger suka yi wa bututun kribi don fitar da man na Niger zuwa waje domin tuni kasar ta Cameroon ta gano cewa za ta samu miliyan 540 na sefa a tsawon shekaru 30 na yarjejeniyar da kasashen biyu suka cimma to amma kafin nan dole ne gwamnatin Niger ta shimfida kilomita 600 na bututun da zai taso daga rijiyoyin Agadem a ratsa ta Chadi kafin a jona da Cameroon in ji Lankitor. Jaridar L'Actualité ta bayyana cewa kamfanin China Gezuba Group ya samu kwangilar ginin madatsar ruwan kan daji bayan da gwamnatin Niger ta ce ta gamsu da farashin da kamfanin ya bayar duk kuwa da cewa ɗaya daga cikin kamfanonin da suka fafata wajen neman wannan kwangila ya bayar da farashin da ya fi na Gezuba Group arha. Jaridar Le Courrier yana cewa kasar Faransa ta yi canjin jakada a jamhuriyar Niger saboda haka Marcel Escur ya fara harhaɗa kayansa don ficewa daga wannan ƙasa jaridar ta ce ba yau ba ƴan adawa a Niger ke fatan ganin gwamnatin Faransa ta ɗauki wannan mataki jaridar La Démocratie ta ruwaito cewa hukumomin Niger sun damƙe wasu matasan birnin Zander da suka yi kira ga shugaban ƙasa ya nemi wa'adin mulki na uku duk kuwa da cewa kundin tsarin mulki ya haramta yin tazarce a wannan ƙasa matakin wanda wasu ƴan Niger ke yi wa kallon tamkar na bazata alama ce da ke nunin shugaba Isuhu ba zai saba alƙawalin da ke tsakaninsa da talakawan Niger ba in ji jaridar La Démocratie. Le Nouveau Républicain ta mai da hankali akan wani abin al'ajabin da ya faru a garin Arlit da ke yankin Agadez inda aka yi wa wata ma'aikaciyar kamfanin Nita kisan gilla bayan da aka yi ta taka mata wuka a sassan jikinta. Jaridar ta ce a take ƴan sanda suka kaddamar da bincike ba a kuma je ko ina ba aka gano ashe wai mai waldar da ƴan sanda suka ɗauko haya domin ya balle kwaɗan ofishin matar mai sunan Ramatu Mumuni shine ya aikata wannan kisa abin da ya bada damar gano wasu daga cikin kuɗaɗen da ya kwasa bayan ya hallaka wannan bayar Allah. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To gaida Suleiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum. Ni sunana Umar Hassan Sankori Hassana a Kairos bakin KPTV. Dan Allah dan Annabi ina kira ga malamai na Najeriya. Ba ni jin suna yin kira ga shugaban kasa kan kashe-kashen da ke faruwa zamfara da binnin gwari da soran kinafin da ake yi ma bayan Allah. Dan Allah dan Annabi sai su kau da kai. Ina kira ga dukkan wani malami na Najeriya ya kira ga shugaban kasa General Muhammadu Buhari dan Allah dan Annabi ya san abin da zai yi. Bai yi wa'ai ta kashe bayan Allah mu ba mu jin wata magana da ake yi. Dan Allah dan Annabi.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Rifata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Najeriya mu ci gaba da addu'a, ba abin da ya fi karfin Allah. Zaman lafiya dai alhamdulillah. Bana ta fi bara kyau, kuma da yardar Allah shekarar baɗi za ta fi bana kyau. Muna kira malaman addini da Kirista da Musulmi, in akwai wanda yake sha'awar zabe ya yi takara da shugaba Buhari ya jiya ya tikiti kawai, idan ba haka ba kuma ya tsaya a matsayinsa na malamin addini, in ba haka ba mu zubar masa mutunci. Yara kayanka Baffa Adama Rifata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum sashen Hausa BOA. Sunana Alhaji Umaru Dangara, Chief Grader Operator, Ministry of Works, Service to Nigeria. Ina roƙon Allah ki ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Najeriya. Muhammadu Buhari, Allah ka cika maniyarka da matasa su samu addini a wannan ƙasa. Allah shi haɗa kanun mu shi muna jinkiri. Allah ya taimake mu da alheri ne.
To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya a munfa a takeice.
Wani harin sama da jiragen yakin Amurka suka kai a ranar Asabar a Somalia ya hallaka mayakan Al-Shabab 27 a cewar rundunar dakarun Amurka da ke shiyar Afirka. Rundunar ta bayyana hakan ne a sakon Twitter, tana mai cewa harin an kai shi ne tare da haɗin gwiwar gwamnatin Somalia a Busaso da ke wata jiha mai kwarkwariyar yancin gashin kai. A cewar rundunar ta Amurka ba a kashe farar hula ko ɗaya ba a harin. Wani mai bincike kan haƙƙin ɗan adam a Majalisar Ɗinkin Duniya ya gano cewa tsare-tsaren da gwamnatin shugaba Trump ke amfani da su wajen gudanar da harkokin mulki na ƙara jefa Amurkawa cikin ƙangin talauci. Ofishin haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin ya ce Philip Alston, wanda jami'i ne na musamman mai ɗauko rahoto kan batutuwan da suka shafi tsananin talauci, ya kwashe watanni yana ziyartar wasu sassan Amurka. Ya kuma haɗa wani rahoto kan yadda gwamnatocin da suka gabata suka bar jama'ar ƙasar cikin halin ƙunci. A yau Talata, Majalisar Ɗinkin Duniya tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyin duniya masu kare, wato ƙungiyoyin kare muhalli a duniya, za su kaddamar da wani shiri na yaƙi da yadda leda da robobi ke lalata muhalli, wanda suka yi wa take da Beat Plastic Pollution a Turance. Za a kaddamar da shirin ne yayin da za a yau za a yi bikin ranar muhalli ta duniya. A cewar hukumomin da ke kula da tekuna, aƙalla 10 miliyan 8 na leda da robobi ne ke shiga cikin teku a duk shekara. Adadin da ke karuwa akan 10 miliyan 150 na ledar da ke cikin tekun. Asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce kusan rabin adadin yaran da suka isa zuwa makaranta a Afghanistan, wato kusan miliyan 4 kenan, ba sa zuwa makaranta saboda rikice-rikicen da ke addabar ƙasar. Sakamakon wannan bincike wanda aka fitar da shi a wani sabon rahoto na nuni da irin koma bayan da ƙasa ke ci gaba da samu a fuskar ta fuskar ilimi. Rabon da ga wannan yawan adadi na yaran da suka ba sa zuwa makaranta tun a shekarar 2002, wato jim kaɗan bayan da aka kawar da ƙungiyar Taliban. Yayin wata ganawa da ta yi da manema labarai, Director UNICEF Henrietta Fore ta ce idan yara mata da maza suka fita a makaranta, yana wuya su ƙara komawa.
To masu saurare, nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗinsa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman ma shi Mahmud Lalo da ya taya ni, da kuma wanda ya haɗa mana sautin PD da injiniyanmu na wannan lokacin, Darius Smith, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa huta lafiya.